وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت تبتغ الله سبحانه وتعالى ديساتي حتم أكراتمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك ترى صفة صلى تمزى الله صلى الله عليه وسلم تندق كبر هرم حزو سلم كأنك تراها كمر أنا لأقبنك عند أساتي دي قباتا maka tsaya akan annazaru ila mawdi'is sujud wal khushu' idan mai sallah ya tashi yin sallah a lokacin da ya kabbara harama ina zai kalli inda zai tsora goshin shi ya sujada sannan kuma ya halarto dukkan wasu abubuwa da suka shari ubangiji ba abubuwa na duniya ba shine al-khushu shine nutsuwa shine tumanina shine tunawa da cewa muna gaban ubangiji ne tunawa da cewa sallah ce ake yi tunawa da cewa munajati ne muke da ubangiji shi zai taimaka mana idan mun zo yin sallah ya kasance sallama akwai nutsuwa a cikin ta saboda masu yin sallah suna nutsuwa irin hadin aljanna ne irin halin wa'inda aka ma alƙawarin aljanna ta jesu yake cewa a ƙafla al-mu'minun sai ce alladina hum fi salatihim khashu'un hakika mummune sun ci nasara su wane ne wanda mummunan da farko ma abin da aka fara ambata a kansu alladina hum fi salatihim khashu'un su ne wanda in suna sallah nutsuwa suke yi su ne wanda in suna sallah tattara al'amuran suke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to mun karanta hadisai da dama akan wannan babi inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na gaba a cikin dai wannan babi na annazaru ila mawdi'is sujud wal khushu' malaki cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance يقول يناتوا صلي صلاة موجع كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك ويقول ما من امرئ تحضر صلاة صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها mummuci wannan babu ko na'am adiyatul istiftar afwan muna babu magana akan adiyatul istiftar ga shi nan na rubuta na'am addu'a kenan wannan din mun yi su na zancen khushu'i a sallah muna magana ne akan addu'a kenan ta buɗe sallah na'am sai ma yake cewa kenan akan na'am kenan daga cikin addu'o'i wanda muka karanta a wannan babi muna cikin addu'a wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yazo zai kabarta sallah zai ce wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa na fuskanci wanda ya kirkiri halitta ta sama da ƙasa wama ana min al-mushrikin kuma ni musulmi ne bana daga cikin mushrikai sai kawo ayan nan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lalle sallata da kuma yankana da rayuwata da mutuwata duka wannan abu ne wannan a hannun Allah madaukakin sarki la sharika lahu babu abun babu wani abokin tarayya a tare da shi wa bidalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana awwal muslimin kuma ni ne harkon musulmai yake cewa allahumma antal malik ya allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta babu wani abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka wa bihamdika sarki ya tabbata a gare ka kuma godiya ta tabbata a gare ka anta rabbi ya allah kai ne ubangiji na wa ana abduka kuma ni bawan ka ne yake cewa zalamtu nafsi hakika na zalunci kaina wa taraftu bi dambi kuma na yi rikone ta na yi itirafi da zunubina faghfir li dambi jami'a ya allah ka gafarta min zunubaina baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda babu mai gafara sai kai ya allah madaukakin sarki wahdini ya allah ka shirye da ni bi ahsanil akhlaq ka shirye da ni ga halaye masu kyau la yahdi li ahsaniha illa anta babu wani mai shirye da mutum akan halaye masu kyau sai kai ya allah wasrif anni sayyi'aha ya allah ka kawar da ni daga dukkan wasu halaye marasa kyau la yusrif anni sayyi'aha illa anta babu wani wanda zai kawar da ni daga aikata zunubai sai kai ya allah madaukakin sarki kenan munanan halaye babu wanda zai kawar da ni daga aikata su sai kai allah labbaika wa sa'adaika wal khaira kulluhu fi yadayka labbaika wa sa'adaika na amsa kira zuwa gare ka na kaskanta zuwa gare ka ya allah kuma ina roƙon sa'adaka ina roƙon jin daɗi na duniya da lafiya a wajenka wal khaira kulluhu fi yadayka dukkan wani dangi na alkhairi a hannunka suke ya allah washarru laysa ilayka musharri ba daga gare ka bane sai dai in daga ni na jama kai na sharrin wannan wal mahdiyyu man hadaita dukkan wanda kaga ya shirya to ya allah kai ka shirye da shi annabika ya allah ga ni nan gare ka kenan ni ina dogara ne a gare ka wa ilayka kuma makoma ta zuwa gare ka la manja wala malja aminka illa ilayka babu wani wurin gudu wala malja aminka babu kuma wanda zai kubutar da ni daga hannunka daga wajenka idan ka kama ni illa ilayka sai dai zuwa gare ka kenan babu wani wurin gudu kuma babu wanda zai kubutar da ni daga hannunka ya kai allah sai kai ita ce addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake buɗe sallah da ita wani lokaci yace tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayka tabarakta yake cewa kai albarka a dukkan rayuwata albarkar ka nake roƙo albarkar ka nake nema wa ta'alaita kuma ka isa ya allah astaghfiruka wa atubu ilayka ina roƙon gafararka ina tuba zuwa gare ka kaga wannan adda ta gama dukkanin alkhairin duniya da lahira a cikinta ya daga cikin abu mai muhimmanci da ya kamata yi magana a kan shi shine roƙon manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yi akan Allah ya bashi halaye kyau Allah ya sanya shi daga cikin masu hali mai kyau manzo sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba mai halin shi mai kyau duk duniya ya yi kowa hali mai kyau Aisha aka tambaya ya halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai Aisha ta ce khulquhu qur'an halayen manzon sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne duka duk abin da kaji alqur'ani ya ce ayi sun baka wanci ba duk abin da kaga alqur'ani ya ce ayi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin shi duk abin da kaga alqur'ani ya ce ka ai kaza to manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana shi to shine khulquhu qur'an halayen shi ga baki da alqur'ani sallallahu alaihi wasallam shine wani bi yaban manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa fuktal khalaqa fi khalqin wa fi khuluqin wal mursalina ala ma hum bihi su'ida qad fuktahum kulluhum qurban wa manzilatan wa fuktahum zamanan wa fuktahum balada wa fuktahum adaban wa fuktahum hasaba wa fuktahum nasaban wa fuktahum walada wa fuktahum shir'atan ja'a al-kitabu biha muhaiminan nasikhan bil hifzi munfarida wa fuktahum ummatan tazhu bi nisbatiha ilayka wa hiya ala kulli al-wara shahida yake cewa fuktar khalaika fi khalqin wa bi khuluqin ya kai rasulullah ka huce kowa dukkanin mata halitta ka huce ta a wajen halitta da wajen halaye su kyau shine ai hassan bin sabit yake cewa a wajen halitta yake cewa wa khuliqta mubarri'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tashaa an halitta ka babu kada aibi ko kada kuma an halitta ka ne wanda kake so inda kaga dama ya kara da cewa wa ahsanu minka lam turaqat ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa ido na bai taba ganin min halaye masu kyau irin naka ba kai mai kyan ka ba har yau wata mace bata aike shi to shine shi wannan ba Allah da ya tashi sai ya ce fuktal khalaika fi khalqin wa fi khuluqin ka huce halittu duka a wajen halitta da wajen halaye yace wal mursalina ala ma hum bihi su'ida kuma manzannai akan wannan dole ji sadaka yace qad fuktahum kulluhum qurban wa manzilatan ka huce kowa a duniya wajen kusanci zuwa ga ubangiji wa manzilatan da matsayi yake cewa wa fuktahum zamanan wa fuktahum balada kuma zamaninka yayi na kowa hallo garinka da aka aje ka yayi na kowa shine makkatul mukarrama yace wa fuktahum adaban wa fuktahum hasaba kai kowa halaye na ladabi kai kowa kima yace wa fuktahum nasaban kai kowa nasaba idan aka ce nasaba shine zuriya hallo wa fuktahum walada kuma kai kowa wajen ahlul baiti daraja da suka samu da kima da suka samu sai ce kai wa fuktahum shir'atan ja'a al-kitabu biha kai kai kowa shari'ar da littafi ya zo da ita shine alqur'ani mai girma yace muhaiminan nasikhan bil hifzi munfarida gashi nan a saukake wajen har da cewa kai shi kadai yake shine alqur'ani mai girma da karshe sai yace kuma wa fuktahum ummatan tazhu bi nisbatiha ilayka kuma kai kowa al'umma sai dai kuma ita ma al'umma tazhu bi nisbatiha ilayka tana tunkaho ne da darajar da ta samu saboda dalilin al'ummar taka ce darajarka da kimarka shi ya ba al'ummar nan ya ta zama ita ma wata ce al'ummar da ya koda al'umma ya ce wahya ala kullin wara shahida ya ce kuma wannan abu da nake zana shaida ne ga dukkan wanda ya kira ya a duniya to manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa halaye mai kyau amma a daddawa sai yake roƙon Allah ya ba shi halaye masu kyau to ina ga mu shi ne wani mai waƙa ake cewa man huwa abubakar wa man huwa umar qabla al-islam wa man hum wa man khalid ibn walid haka ya ringa zano su manyan sahabbai manyan waliyai wanda suka yi kowa zama waliyai bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sune Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaida, Zaid, haka ga sunan manyan sahabbai sune manyan waliyai na duniya.
to wai su wa'annan manya-manyan waliyan da kahin musulunci zo suwa ne ne in ba dan musulunci ba in ba dan annabin ba da ba a san su ba da ba a san sunan su ba da ba a rinka ambatan sunan su ba ana cewa radiyallahu anhu zama da manzo sallallahu alaihi wasallam ya suka samu da abin da suka samu imani da shi da suka yi girmama shi da suka yi da suka taimaka ma addinin musulunci shi yasa har a tare da kiyama daga an ce wani yake da an ce radiyallahu anhu Allah ya yarda sai an biya da mai addu'a to wa'annan mutane su ma sai suka yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan wani suka samu wannan daraja ba halayen wannan irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce halayen shi a Qur'ani sai suka ringa bi ɗaya bayan ɗaya suka ringa bi duk abin da annabi yayi suna kokari sai sun yi irin shi duk halayen irin na annabi sai sun yi irin shi sai ya kasance sun samu darajar da ba wanda ya same ta bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma har duniya ta ci ana kiran sunan su saboda halaye saboda zamantakewa sahabbai sun kai wani mataki na halaye Allah madaukakin sarki yayi bisa alqur'ani yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa zasu dangana da abu suna so zasu dangana da shi su hakura dan ɗan uwan su ya same shi an tafi wani yaki sun zo ga su gagarin amma an samu matsalar da ta hana a shiga garin ruwa ya ƙare musu abinci babu sai da ya kai in aka samu ruwan da bai kai ya kawo ba mutum gashi nan yana kwanci male-male ishi ruwa za ta kashe shi zai ce a ba wani ya hini musu ba ka duba irin zama da suka yi da annabi abin da suka koya kenan a ba wani ya hini musu ba kan aje a dawo wannan ya mutu saboda ishi ruwa haka suka ringa mutuwa a wannan tashin hankali amma a wannan halin a wannan magagin kawai sun tarbiyyantu sun koya sai kasance suna faddala ɗan uwansu a kansu sahabbai ke a Qur'ani wanda ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu ba da kai ba ake su ake su ne na mari da su ake baka ji ba a wata aya ta ayi wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana wallazina amanu wallazina ja'u min ba'dihim sai da aka ce wanda suka yi imani zuwa wanda suke gaba annabi sahabban wannan sai kuma mi wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan su to da kaga Qur'ani an ce ya ayyuhal ladzina amanu innal ladzina amanu to ba da mu ba ake ko da a ce za mu shiga ciki he bayan sahabban sun shiga ciki inda a ce kohu wani gida ne ko kohu wani masallaci sai sun mara shiga wannan wurin duka mun za mu biyo baya wallahi kuma darajar nan sun same ta ne dalilin bin annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi shi halayen shi da komai shi saboda ai akwai waɗanda suke zamanin tare da shi amma ba su yi ba koyi da shi ba su yi imani da shi ba su bakkarin sunansa ba yau idan aka tambaye ka aka ce ma ka zano sunayen munafukai fakka ma sanin su na lokacin annabi kawai dai ka ce ala ra'sihim Abdullah ibn Salul ibn Salul eh dai ka ce ala ra'sihim babban su shine wani amma aka ce ka zana su an baka aiki bissu da darajar da za a rike a yi ta ambatan su shi ma wannan abin da yasa ka gani sunan shi ya bayyana wani abu yawa da ya mutu kuma da yake kahin ya mutu ya rinka kulla abubuwa da yawa a musulmancin ya kulla wannan ya sinci ya kulla wannan ya sinci ya kulla wannan a warware ya kulla wannan Allah tuna mai asiri haka aka yi ta rayuwa tare da shi to dan a san sunan wa yake yi kamar yadda Allah ya ambaci Fir'auna a Qur'ani dan a san wane ne amma ai a lokacin Fir'auna mutum uku ne kuma ka sani Qaruna ne da Hamana ne shi Fir'auna amma arna ai turum ne dubbai ne amma ba a san su ba da bisa darajar da za a san su su kuma waɗannan an ambace su ne dan ka san da wa ake magana ko ba dan suna da wata kima ba ko daraja ba ko ba to haka suna nan kaya guda amma ba a ma san su ba amma san ba su waye kuma tare suka rayu da annabi tare aka yi abubuwa sun yi ta nema su cuci manzon sallallahu alaihi wasallam sun cuci sahabbai amma bai yi tasiri komai ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga manzon sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah Allah ba shi halayen su kenan kaga mu yayi dacewa mu miki mu roƙi Allah Allah ba mu halayen su kai kasance zamantakewa zamantakewa ce mai kyau halayen mu kullun abin mun gare ne kullun idan an zauna da kai kasance ana fatan a sake zama kullun idan ka tafi ana mangarin dama a ce wane ne kada ka kasance mai tauri kada ka kasance mai kaushin hali kada ka kasance mai hantara kada ka kasance mai kyara kada ka kasance mai annalimanci kada ka kasance mai ruwa kada ka kasance mai yawan fushi duka wannan ba halaye bane irin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasance mutum wanda bakin gulgudu mu'amala ka alhamdulillah ya kasance in kana da alkhairi kana kyautata saboda jibilatul qulub ala hubbi man ahsana ilayha ita zuciya da take gani ita din mai kyautata mata da ko murya mai kyau wajen magana magana mai dadi da mu'amala mai kyau da bayarwa da ne da addu'a ta fatan alkhairi ga juna in dai kasance zuciya ta samu haka to wanda yake mata wannan abin bata san lokacin da ta fara san shi kamar an saye ta haka za ga zuciya ta sattaka wannan ka ji kawai tana son wani saboda mai kyautata mata da ake yi ita haka Allah ya zuciya haka Allah ya halicce ta in dai kasance mutum kana mai fatan alkhairi idan wani abu na alkhairi ya bujiro mishi ka yi tsaye ya samu wannan abin idan wani abu na alkhairi bai ma san ba da zaman shi ka nemo ka kame ka lura cewa yana bukata ka taimaka mishi ya shiga wani hali ka zo ka kama taimakonka yana bukata addu'a ka mai addu'a a gaban shi ko a bayan idan shi to wannan daga cikin halayen da suke sa ka samu an samu kaunar juna an zauna lafiya ya kasance baka da annabimanci ba a zarginka da yawan annabimanci baka cikin masu ɗaukan zance tsakanin su kai can baka zance in kila wa tsala in kai zance ya kasance mafi yawan zancenka kai ɗari bisa ɗari ya kasance gaskiya ne haka ya kamata zancenka kullum ya kasance kai kawai gaskiya zaka ba in kai magana ya kasance ba a shakkarta ko da baka in mana ne hudi haka saboda a yanzu inda za a maido malaman hadisi masu tace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam inda za su zo misali a ce za su shiga binciken mutane su ware wanda ya kamata a amshi magana shi wanda bai kamata a amshi magana shi to he ka samu gari guda da kyal a samu mutum biyu a gari guda gari mai mutum miliyan da kyal a samu mutum biyu in an yi sa a samu uku bisa kaiwa biyar saboda ko ta wasa ba a so ko gaga ba a so ko mantuwa ba a so ko a yi mu'amala wata rana a ce an samu matsala ana zuwa ana zauwa ba a san wannan daga an samu wannan ba a san magana an taba kama kai sabo ba a san hadisin ka taba yin ƙarya ba a san hadisin ka ko ta wasa ba a so in an gaya ma abotar manciya kake ba a so ba a san hadisin ka so da mantuwa kai wata rana an taba gaya ma karatu an biya ma karatu da aka tambaye ka kaman jera ka tana ma hadisin ka matsala gare shi saboda kana da mantuwa so ake in ka har da ce abu kamar ka zuba a salula kan ta lalace in ka danna ta ta maido ma abinka kan ta lalace an kuma kallo ka samu matsala irin yadda salula take lalacewa shikenan memory din ka kenan ta samu matsala sai a cikin hadisin to haka suka nan da bito kai mai irin wannan halin samun shi ba kamar aiki ba to a haka wata kan zakari an ce hadisin wannan ya inganta a an ya biyo hanyar hannun wani wanda gabaki da aka bibiye irin wannan abubuwan ba a taɓa kama shi da irin wannan yaro to yi kada an ce lalle wannan mutumin babban mutum ne in yi wata magana ana kyautata mata imani gaskiya ne don haka an yarda cewa shi kin wannan ya ji to daga wajen waye shi daga wajen wane shi kin wannan ɗin ya yake to shi ma aje a mai bincike irin na wannan shi ma an ka samu lahiya lau to fana aje gaba hai an je wurin sahabi an je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam an tabbata kowa lahiya lau to fana hai daga an rubuta mu hadisin hada hadisin sahih idan an samu matsala daya sai an rubuta hada hadisin da'ifun matsala gani shi to haka ake bibiya ta kwana a tattare a wani haka ake so musulmi ya kasance in malamin hadisi ya zo neman hadisi to a kasance an same ka ka cika shaddai aƙalla hudu babu ƙarya a tare da kai mutumin kirki ne kai mu'amala baka da matsala kaza kaza duka a samu ba matsala to a lokacin nan ka cika mai halayen da kake koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi yake cewa wasrif anni sayyi'a ya Allah ka kawar da ni daga dukkanin halaye marasa kyau musulmi ya kamata ya rinka roƙon Allah Allah ba shi hali mai kyau ya raba shi da halaye marasa kyau wajibin musulmi ne ya rinka wannan addu'a su ne tsira ta musulmi hali mai kyau manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hali mai kyau kawai in dai kasance kana cika ibada kuma kana da mu'amala mai kyau halinka masu kyau ne mai hali mai kyau yana iya samun darajar da mai yawan yin sallah mai yawan yin azumi bai same ta ba gobe kiyama mai hali mai kyau mu'amala mai kyau ai akwai mutane wanda a cikin mu da muke rayuwa da su zakka ji daga an ambaci wani kaji an ce wani bai da matsala ko kadan wani mutumin kirki wani kaza wani kaza to alhamdulillah irin wannan shi ake so wata rana an ambaci wata mace gaban manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce mummuna ce tana ibada tana azumi tana kaza sai dai makwabtanta suna kuka da ita manzo Allah ya ce la khaira fiha babu akhiri da ita aka ambaci wata ita ne tana farallai amma na biloni ba ba amma kuma wajen mu'amala mutumin kirki wajen zumunci kowa ya banta yake wajen tuntatawa alhamdulillah manzo Allah ya ce aljannati aljannati hali mai kyau yana ba mutum daraja babba lai ajje hankalin mu fuskanci rayuwa duka rayuwar mitici ajje hankalinka kai rayuwa tare da jama'a tare da iyayenka tare da ɗan uwanka tare da ɗiyanka tare da abokanka tare da ɗan uwa musulmi ka ajje hankalinka kai rayuwa daidai waje da tare da su duk wani abu da ka samu a duniya Allah ne baka shi in bai baka ba kuma Allah ne bai baka in ya ba wani ma Allah ne ba shi in bai ba wani ba ma kuma shi Allah ne ba shi kenan ka ajje hankalinka babu hasada babu kiyayya babu annabimanci babu jin haushin juna a ringa yahewa to wannan shine hali mai kyau shine zamantakewa mai kyau a ringa haƙuri kana jin haushi shekarar shekaru amma ka yaye ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur Abubakar as-Siddiq Allah ta'ala bai yarda yashi yashi Aisha Allah ƙara mata yarda aka zarge ta aka mata sharri a garin Madina ake tabi ana yaya ta fita sai aka yi katani wanda yake yaya da zancen wannan a gidan Abubakar yake rayuwa Abubakar yake ɗauke da wani shi amma shi ne ke bai kiyaye da zancen in yaje can ya wani yaje can ya wani Abubakar da ya ji wannan ran shi ya ɓaci hankalin shi ya tashi ya ce to daga yau duk kyautata wadda nake ma misra na hasa mishi babu ruwana da shi yau shi ya sani tunda shi ya zo mini wannan ya ma iyata wannan ka san iya an tawwani ce an tawwani ce idan ka taɓa ma mutum iya ko ɗa a hanya ta zalunci to sai an tashi takara sai dai koyi in ya ji wani ya kyale kuma da ka taba mutum dole hankalin shi zai tashi to wannan an kai kololuwa amma ummul mu'mini ne iyashi kuma abin alfaharin shi a ce iyashi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kuma an mata wannan dole hankalin shi tashi ya ce to da yau kyauta ta da kima musta mai hawasa saboda wannan magana ta Abubakar wahayi sauka dan kasan girman Abubakar wa karam mutum bane Allah yake cewa wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'at an yu'tu ulil qurba wal masaki wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibuna an yaghfir Allah lakum fa Allahu ghafurur rahim wala ya'tali ulul fadl minkum kada masu daraja daga cikinku masu abun fadala daga cikinku su ce daga yau sun wasu taimaka ma ulil qurba makusantansu wal masakin da miskinai wal muhajirin da wanda suka yi hijira daga cikin muhajirai fi sabilillah wanda suka yi hijira saboda Allah sai Allah ce wal ya'fu wal yasfu siyahi siya hakuri su manci su goge ya zama kamar ba a yi ba sai kuma aka tana ma Abubakar aka ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya yi muku ne kaba kamar Allah sabo ne ya halitte ka ya baka ci ya baka sha ya baka ji ya baka gani ya baka numfashi ba komi ba ka saya ba yau ya ce kai baka so ya gafarta ma ne kai zaka ce ka wasa ya yi ma mutum baka ya yi ma mutum ba ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku so Allah ya yi muku ne sai kuma Allah ya ce wallahu ghafurur rahim amma kuma Allah mai gafara ne mai shirin sai Abubakar ya ce bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li daga yau na yi ba musa ina so Allah ya yi daga yau na yi ne yazo ya ci gaba da amsar da abun fadala da ban alkhairi sai aka ma ƙara akan kita ta mai kin da ake yi a da kaga halaye na manya ke amme amma sai hakuri ya yi ya huce ya yi ba hakuri ake akwai ciwo wani lokaci mai da inyama wani amma ka gani ka ka tana irin abin da aka masa Abubakar ka tana irin abin da aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya sallah za a zo a dauko ma'aiwa ta jaka a dora mishi iya sallah a so ya shi ta zo ta dauki ta zubda iya sallah wani yanzu ya musguna mishi wa'azi yake wurgari aka biyo shi ake jihun shi an gama ce da mahaukatan garin suka da yara kanana suke jihun shi Allah ture min mala'ika da duwatsuna ya rasulullah in kana so a dauki wannan dutsen a jiwa a garin kowa ya mutu manzo Allah ya ce a'a ina so iyansu ko jikokinsu a samu wanda zai sabota min Allah shi kadai su an san kiyama duba irin wannan duba irin wannan halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan shine abin koyi koyi da halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam an musguna mai an mai kaza amma mutumin yazo faɗi gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yace yazo musulunta yazo zamna yace yazo musulunta baban shi bai kashi an mun shi wan baban shi wan baban manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin manyan mayaka wanda suke kare addini suke kare manzo sallallahu alaihi wasallam Hamza aka sa wani aka dauke shi ya je ya kashe shi a yajin Uhud wannan mutumin ya dawo ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya zo ya musulunta manzo Allah kuma ya rasa ya zai da shi ya amshi musuluncin shi kuma aka yaki kuma abu ya wuce to kaga Khalid bin Walid lokacin da aka yi yakin Badr yakin Uhud da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dora wasu a saman dutse yace ku zama ku ne idan sun biyo ta nan ku mai da su da kibiya aka ajje su aka girka su kawai sai ga an kora lokacin nan kawurai an kora su yace ga sun zuzzuba abubuwa na ganima da sauransu yace ga sai haba ga ganima ce musabko mu je mu samu rabon mu kawai suka sauka suka je rububi na a samu gani suna saukowa Khalid Walid sai ya zagayo daga inda suka bari kawai sai ya kewa sai aka wa musulmi zobe a nan aka kashe musulmi da yawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma aka ji mishi shiru a wannan yaki. Amma daga baya Khalid bin Walid sai ya zama babban komanda a musulunci, sai ya kasance ya buɗe garuruwa wanda ya hiba na dima musulunci, sai da lullunka, sai da kai ana buga misali da shi ta yadda aka mai lakabi. Wani lakabi aka mai Khalid bin Walid? Akwai lakabin shi da ake mai na gwarzo ne a musulunci, Khalid bin Walid. Amma kuma da ya zo rasuwa sai ga shi yana cewa mana mata ainihin juna ko ainihin jubana, ya ce kada Allah ya sa idan masorata ya barci. Me yasa ake faɗin hakan? Ya ce babu wani rukuki na yaƙi wanda bai shiga ba, babu wani duhu na abu kanga ba wanda bai ratsa ba, babu inda aka yi fiye shi har bin wani bai sa ƙoshin. Wata rana a ji ciwo, a zo a yi jiya a warke, wata rana ana bugon ma ana suka haka za a wuce. A bayan shi baka rasa ɗari ruwa na tabo ko na mashi ko na takobi ko nuna. Amma yau ga shi Khalid bin Walid ba a fagen yaƙi zai mutu ba, a saman garin shi zai mutu. Shi ne yake cewa ba wai tsoron zuwa yaƙi shi zai hana ka mutu ba. Ya ce man mata bi saifin, man lam yamutu bi saifin mata bi ghayrihi ta'addadat al-asbabu wal mautu wahidu. Wanda bai mutu ba a wajen yaƙi da takobi, to da wani abu ma ya mutu. Ta'addadat al-asbabu wal mautu wahidu, sababba na mutuwa da yawa ne, amma mutu kuma ita ce kowane irin sababi ka mutu ko aka bi da kai ka mutu, sunan dai da ƙarshe za a yi wani ya mutu. Amma duk abin da suka yi wannan bayan Allah, kaga sun yi abubuwa a da sun zo sun kyautata da Allah, kuma wanda aka ma'in suka yahi, to shi ne yahi a musulunci, kyautata man juna a musulunci, a bar ni a bara. Ya ce cewa wa kana yaquluhu fil fardi wan nafali, manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan a sallah ta farilla da sallah ta nafila. Mithluhu duna qawlihi anta rabbi wa ana abduka, kamar wannan addu'a amma bayya cewa anta rabbi wa ana abduka. Wata rana kuma yana ƙarawa ya ce Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika, ya Allah kai ne mai mulki, babu wani abin bauta da gaskiya sai kai, subhanaka wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, sarki ya tabbata a gare ka kuma godiya ta tabbata a gare ka. Na hudu yake cewa wa ana awwalul muslimin, yana ƙarawa ya ce kuma ni ne farkon musulmai, kuma ya ce Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah ka shirye da ni da halaye masu kyau, wa ahsanul a'mal, da kuma ayyuka masu kyau, la yahdi li ahsaniha illa anta, babu wani mai shiryar da mutum ga halaye masu kyau da ayyuka masu kyau sai kai ya Allah. Wa qini sayyi'al akhlaq, ya Allah ka tsare daga halaye marasa kyau, wal a'mal, da kuma halaye marasa kyau da kuma ayyuka marasa kyau, la yaqiya sayyi'aha illa anta, wanda kun babu wanda zai tsira daga halaye marasa kyau sai kai ya Allah. Nabi yake cewa subhanaka allahumma, yake cewa tsakiya tabbata a gare ka, wa bihamdika, gudata tabbata a gare ka, wa tabaraka ismaka, wa ta'ala jidduka, wa la ilaha ghayruka. Wannan ita ce addu'a da muka yi sani ko? Allahumma subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghayruka. Yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahabbal kalam ila Allah an yaqula al-abd subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghayruka. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi soyuwar zance ga Allah subhanahu wata'ala bawan shi ce ya karanta wannan addu'a subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jidduka wa la ilaha ghayruka. Mithluhu wa yazidu fi salati al-layl, yana faɗin wannan kuma yana ƙarawa a sallah ta dare, لا إله إلا الله ثلاثا الله أكبر كبيرا ثلاثا ينا مزارة صلى الله عليه وسلم بنتين يا كارن توان أصلى تدري ينا قارا وايتي لا إله إلا الله سحكو لا إله إلا الله لا إله إلا الله تكون أدو إما ألوكة إنك تي الله أكبر زكا فارا كارن توان أدو إي كذا آدك تكنسك كارن تا لايا هو بيدك تي كو أكو إن يسويك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكون سكهارا الحمد لله رب العالمين wannan addu'o'i ne na fara buɗe sallah daga ciki yake cewa akwai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila wannan addu'a ita ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana yin ta Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila kenan idan baka yi ba wa'incan da ka zo ka ce Allahu akbar yake ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila na tabbata wa'innan addu'o'in da muke karantawa inda a ce wata rana za mu yi sahu da wani sai muka ji ya fara karanta wannan addu'o'in ba mu ji ba ya ce subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala wa la ilaha illaka ya fara karanta wannan addu'o'i sai ka ce ka wannan wani abu ne sabo yake kai ko baka san ba cewa sun zo a hadisai ingantattu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi amma ba a zama guda ba fa za a kama a ambato su duka ai ta karantawa duka a ce daga wani haka sai sai a saba ake yi wasu da wasu sai ai wasu kuma wata rana haka ake yi daga ciki wanda shine ake wada labarin wani sahabi ya taba buɗe salla shi da wannan Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wata ran sahabi ya salla da shi istaftaha bihi rajul min as-sahaba wanda cikin sahabbai ya salla da shi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajibtu laha ajibtu da nayi mamaki ga wannan addu'a abun mamaki ga wannan addu'a ta wannan ban Allah ya karanta futihat laha abwaab as-samaa an buɗe mata ƙofofin sama yayi addu'a mi ake ni kenan ta haka an yarda an abunci an ji dadin abin da yi to yau zaka buɗe sallah ka kabarta sai aka buɗe ma addu'ar da ka fara yi da ita wannan bawa na Allah an buɗe ma sallar da zai fara an buɗe ƙofofin sama gare ta kina ai kaga alhamdulillah yau dai ko ba komi surjis an samu wit wannan yace kuma akwai alhamdulillah hamdan katiran tayyiban barakan fi kaga hamdan katiran tayyiban barakan fi yosha muke yinta taso da kuyi ko to he kaji wani yace alhamdulillah hamdan katiran tayyiban barakan fi ta da kai to ne ya aza ku da kuyi aka taso ba shi kuma kaga akwai ta a hurfin sallah ana yinta alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ita ma wannan addu'a istaftaha bihi rajulun akhar wani yazo karanta ta yi kudi sallar da ita fa qala sallallahu alaihi wasallam yace manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad ra'aytu ithna ashara malika naga mala'ika 12 yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha suna kokoyi ana rige-rige ana rigima wa zai kai ta sama saboda mai takar saboda an amince da ita saboda an so abin da ya aikata wani ya buɗe sallah da ita shi ta ce alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubaraka fi sai na gaba yake cewa allahumma lakal hamdu ya Allah Allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan wani dangi da godiya a gare ka yake anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna kai ne hasken sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su walakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta maliku samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta al-haqq wa wa'duka al-haqq وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق yake cewa Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbana wa ilayka al-masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam bihi minni anta al-muqaddim وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك كاغون دنكي دين الخيري سيد أكي يبوك تبانا هي أكا بجروك مدى بقاتا سيد أكي يبوك الله سبو دا رقاء الله سلوني إيا رقاء الله سلوني كما إيا واجه هكا زوكوي هكا نال idan za a roki Allah walillahi asma'ul husna fad'u Allah na sunaye kyawa sai ka roke su da su idan wani al'amura sun tushe sai ka duwo a cikin sunayen Allah wa'inda yake magana akan cewa idan kaza yayi kaza ga mai bada shi to sai ka kama wannan suna ka ringa yaban Allah da shi haka ake dabara misala ga misali gafara ce kake so Allah ya sai ka zo ka kama sunan Allah al-Ghafur ar-Rahim ar-Rahman ar-Rahim ya Ghafur ya Rahman ya Ghafur ya Rahman ya man yujibu da'awa ya Adus Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wan aka samu da zai addu'a sai ya ce sai faɗi wannan Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan yayi addu'a ta abinda duk abinda aka roki Allah da shi zai bayar shi kuma wani zai zo sai ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya roki Allah da sunayen shi masu girma kuma arhu kishi zai ba ni arhu ki Allah da su zai ba kinan ka gani wannan shi ke nuna ma cewa akwai sunayen da akwai sanan addu'a idan ka biyo kai shi ana sarar addu'a ka za ta samu shiga kinan ka ga yanzu wannan yabo akai yabo akai sai da aka ranka ma Allah kirari Allahumma lakal hamd dukkan wannan yin godiya a gare kai kuma kai ne hasken sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su kuma a hannunka abin yake godiyai dole ne a gare ka za mu yi ta kuma kai kake kula da sama da ƙasa da abin da yake cikin su a hannunka suke antal haqq kai ne gaskiya ƙarshe wa ba'duka haqqun kuma alƙawlinka gaskiya ne wa qawluka haqqun maganarka gaskiya ce wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ne wan naru haqqun wuta ma haka gaskiya ne was sa'atu haqqun tashin kiyama gaskiya ne wan nabiyuna haqqun allau annabawa duka gaskiya ne yace kuma wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun kaga sai an ware shi muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun ko manzo sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shi ma kuma gaskiya ne sai tu kwana a lokacin sai fara addu'a sai ka ce Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na sallamar wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa bika amantu kuma ga kai dai imani wa ilayka anabtu da kai ne nake komawa yake cewa wa bika khasamtu saboda kai nake rigima mine ne kenan idan an taba haƙƙin Allah ka tashi ka kare wa ilayka hakamtu, kuma dukkanin wani abu da ya tushe wanda nake neman a mun hukunci akai zuwa gare ka ne nake neman hukuncin wannan. Anta rabbana wa ilayka al-masir, kai ne ubangijinmu kuma gare ka ne makoma take. Faghfir li, sai lokacin nan tukun aka zo aka buji mata addu'a, kaga duka wannan yabo akai, sai aka ce ya Allah ka farta mani ma qaddamtu ma akhartu, wanda nayi da wanda kuma a gaba zan yi. Me yasa zaka ce zaka yi a gaba?
Saboda yi kai
dole, in dai kana da rai sai ka yi zanibi go sai ka yi sai ka yi haka Allah ya rasa a gaba. Annabi ne ko baya ne tabbas, amma kowa na fuske kullu ibn adam farqa, dukkan adam ne kuskure. Wata rana za ka yi wani kada kanka san wannan abin ko zaba Allah ya tsare shi, kawai sai an hadi ba kowa san kanshi, kuma kowa ya san cewa tabbas kawai wata rana ana yin wani abu wanda kawai wannan abu ba akwai in abin a kura shi a mizani na abin da Allah yake so yare da shi ne, ka san wannan ba abin da Allah ya rashi ba an da ya faru dai. To shine ai Manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yawan istighfari, sai ya ce inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin akthar min 70 marra. Wani hadisi yace mai atumar ka ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inji Allah yake ce ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah gafara a wuni sama da su 70, wai ba in ce wa astaghfirullah astaghfirullah su 70, a lokaci daban-daban 70, ba wai kawai a ce ba astaghfirullah su bi ne astaghfirullah su bi ne su 70, a daban-daban su 70. Ka tashi da sai kawai kai ta yi kakka damu da hika ilga kakka damu ita yi kawai astaghfirullah wa tubi ne astaghfirullah wa tubi ne. Ina zaka gane cewa rashin ilga ya mahi sa ka dan ji dadi yau din kana asusu kana ajiya in ka san nawa ne ka ajiye, kamar bai iya zama wani surprise a gare ka radda ka zo ka buɗe, bai zama wani abin mamaki da abin da ka iske saboda ka san me ka ajiye. Amma idan ya kasance kawai jehuwa ne kake kana ajiya, suna ta taruwa radda ka zo ka buɗe da ka ga wani abu ya abin nan, to a lokacin nan jin daɗin ka hayin lumku akan abin da kake tsammani. To kawai ita yi istighfar, kawai yake idan ana yin ta alkhairin duniya da lahira komai yana cikin ta, dukkan wani abu da kake fata dukkan wani abu da ka sa gaba mai da hankali da istighfar zai zo kuma zai warke insha Allah. Kaga yanzu dukkan wannan abin da akai kokarin wannan da akai na yabo da Allah subhanahu wataala da karshe ta aka yi faffin lizan bi, kuma aka ce mi ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu ma alamtu, wanda na boye da wanda na bayyana, wa ma anta alamu bihi minni, da wanda nayi kuma ya Allah ka san nayi shi, ka yi misalin cewa nayi shi inda akwai laifin da za ka yi kai ka mance da ka aikata, amma Allah ya san ka yi wannan laifin kuma baka tuba ba, to yau he kai addu'a wadda ta gama hashi da wanda ya Allah ka san nayi, ka yi ni sanin nayi shi, na sani ban sani ba, na koyi na bayyana na da da na gaba, ya Allah ka yi dinga kaga ka yi gaba kiya. Wannan addu'a ita ce irin ta ce ake yi, kuma idan ka zo tahiya, idan ka kare tahiya, ita ce addu'a da Manzo sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin addu'a da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi, ita ce bi Allahumma salli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Wannan kuma kaga ka bude sallah da neman gafara, karihi lokacin zakai sallama da neman gafara, kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, zakace kuma astaghfirullah me yasa duk kurakuran da kai a sallar ya Allah kuma ka yaye musu. Kaga sallah, sallah abin ba kadan bane, shi yasa sallah muhimmancin ta yayi kowace ibada muhimmanci, daraja gare ta babba. Idan mun karanta hadisi gare gaba ta sallah daraja da gare ta ba yanda muka dauke ta ba bari mu yi ta huta, a ya kasance sallah ta kasance ita ce lokacin hutunka. Idan abubuwa suka cakule kaza kaza abubuwa kaza, kai kanka ka kasa gane kanka wannan daga nan an kira ka ana jiran ka a can, kai kira zakka je zakka kawo kaza kana jiran ka kira ka can, abubuwa da sanan sun cakule ma ka kasa gane kanka. Dangana da minti goma kai ar wallahi ka zo kabar ta sallah kuma ka nutsu, wallahi kana kariya, kai ka ji tsari ya zo ma a cikin kanka. Shi yasa Bilal Manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mi arihina biha ya Bilal, abubuwa suka zo aka cakule an shiga cikin wani tension, haka ana cikin wani tension sai a ce arihina biha ya Bilal. Bilal ta shi kabar ta sallah ikran sallah, misali a ce lokacin sallah ya ƙuratu, ka san a lokacin Manzala sallallahu alaihi wasallam ba mantarke da kai ba, ana dibawa muwan ilmi muwan doyi muwan tabbata, daga lokacin ya shiga to kowane lokaci ana yin sallah. Rana ce ta karkata daga tsakiya tun daga midi van sank, misali a yanzu mafi yawa rana ta karkata wajen midi van, tun daga midi van sank taran taran sank karan karan sank in kai sallah a lokacin azhar, sallah ta yi lokacin azhar kuma harkar lokacin ta, kuma lokaci ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manyan ayyuka as-salatu fi awwali waqtiha, kai sallah a harkar lokacin ta. Idan kaga an sa sallah a midi tarant, idan kaga an ta da sallah a midi karant karan sank, to a lokacin sallah ake, a lokacin sallah ake. Lissahin dani in an ga wani yana sallah a ƙarfe ɗaya a tada hankali a dinga cewa masu yin sallah a ƙarfe ɗaya masu yin sallah a ƙarfe ɗaya, kuma daga ka zamanar da wanda zai yi wannan magana a minti ɗaya zai gane cewa magana da ya yi magana ce wadda inda ya kiskirin da bai yi ta ba. Saboda me? Me yasa? Saboda in yana magana a kan a riƙe wuta azawar kullun ta zama a ƙarfe biyu kawai za a yanke za a rage yanta, sai ka tambaye shi a shekara tsakani da Allah sallar asuba da sallar magarba a lokaci ɗaya ake yin su kullun? Wata rana za a yi ta a sankiyar tarant, wata rana ita ko musijar sallar asuba haka ne, so nawa za ka gani in aka ce za a yi ta a sujjar kin a lokacin da ake yin ta a sankiyar tarant gari ya waye rana tana neman fitowa, amma mi dole a sauya. To me yasa ake sauya lokacin asuba, me yasa ake sauya lokacin magariba, dukan suna da alaka kuma da rana ma, da sallar asuba da sallar azhar da sallar la'asar sallar magariba sallar da wannan sallolin guda hudu suna da alaka da rana. Lokacin fitowarta idan ta dan bujuro to alfajir sai bayyana, shikenan lokacin sallar asuba. Idan ta kai tsakiya tana karkatawa a sau lokaci ya shiga, idan ta ware sanyi ta kai la'asar lokaci ya shiga, idan ta waɗa kai tsaye misali lokacin waɗa rana, wata rana ta waɗa a digital wata rana ta kusa da zanabar, domin za a ba a rike wuta ba a ce kawai kullum zanabar za a rike ya sallah da ku an yi ta alisha sallar magariba. To kaga inda a ce za a zauna a tattauna a haka da tuni shikenan mutum zai gane ta fi sauki. Dan kaga an yi sallar azhar a kahin tarazzur ko a tarazzur ba abin mamaki ba ne, ɗaya ne da sallar magariba da sallar asuba da suke sauyawa, su ma lokacin da ya sauya haka ne ba wani bambanci tsakanin su. An gane wannan? Na'am. Mu ƙare wannan babu ne insha Allah sai mu abin. Sai addu'a ta gaba, malam yake cewa Manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'in shi yana cewa fi salatul layl Allahumma rabbi jabra'il wa rabbi mika'il wa rabbi isra'il fa'ira samawati wal ard, kaga wannan duka yabo ne, ya Allah kai ne ubangijin Jibril a kun san Jibril an san sunan shi amma ba a gan shi ba babban Jibril babban ne daga cikin mala'ika shi ne dan aiki na Allah manzo Allah ne na mala'iku shi ake aiki kuma manzannin shi baki da wa rabbi mika'il wa rabbi israfil manya-manyan mala'ikai fatirar samawati wal ardi wanda ya kirkiro sama da ƙasa alimul ghaibi wa shahada wanda ya san gaibi da shahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun abinda yake da shahada abinda yake gaibi da abinda yake bayyane allazi tashhadu abinda yake kenan mashhadu abinda yake bayyane ghaibi kuma abinda yake baka sani ba Allah shi kadai san gaibi ai ko san gaibi ko gaibi Allah shi kadai san gaibi sai abin da ya bada labarin zai wa idan ya bada labari kenan yanzu ya bada wani ilimi na gaibi wanda ba mu sani ba amma ni a yanzu kawai bana zo ka in ce muku gobe ga abin da za a yi wannan ba wanda ya gaya mana ga abin da za a yi amma sai Allah ya ce ranar kiyama akwai wuta akwai aljanna kaga wannan gaibi idan ka bada labari dai Allah ya sanar da mu a alqur'ani mazara sosai da mu labari ka gaibi ne ka bada labari idan misali tambaya idan ɗan meteo suka ce gobe za a yi ruwa wannan gaibi ne ha ka gani kaga wannan yana da cikin abin da aka tattauna sosai akwai wanda suka tada kura suka ce a wadin gaibu ne ake kaza kaza bai kamata ku ringa sauraron su ba a hashashi suke yi tsammani suke yi idan suka yanke suka yi ce kada an ga abin da za su to na shi ne kuskure babba saboda mai yin sai ya ga dama zai yi amma ni kaza da kaza sun bayyana alamun kaza ne da suka haska na'urar sai Allah bari musu shi ne daga cikin misali me ke nuna ma gobe lahaji ce saboda yau sabdu ce ko saboda yau sabdu ce me alamar da ta nuna ma cewa gobe lahaji ce saboda sabdu ka sani saboda alama daga sabdu ta zo ko lahaji take sawa to su ma ita ce alamar da suke fahimta suke gani a sararin samaniya idan kaza da kaza suka bayyana a koyuwa a samu kaza ilimi ne sosai kuma Allah yake sanar da bayan shi wanda ya daga ma ilimi ne wanda yana da sai ilimukan ba kodin gaibu ba ne suke irin wannan ka yanke ka zo ka sakankance ka ce kawai kaza za a yi babu Allah ya ga dama ya sauke kan shi kuma so nawa masu wannan na'urorin wani abin yake zo masa kai tsaye masu sama da zawashi kawai ne su ga abu ya wani ko kuma su ga abu ya zo iska ta zo sai daga baya suka rinka tunanin cewa ga iska nan za ta zo to kuma in ma san wani gaibi in ya zo kun ba ni za su yi shi zo ta ta ɗaukan gidaje tana ɗaukan motoci ba ni za su yi ta ita ba katanga za ka mata ka kare ta ita ba wata na'ura za ka kawo ta shaki iska bakar ta zo kawai in ta zo sai ta zo kenan kaga wannan abu ne na Allah kuma ya sanar da su in ya ga dama kuma ya sauke kan shi kafin lokacin yi yace anta tahkum baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lama ikhtalaftu fihi min al-haqq bi idhni ya Allah ka shirye da ni akan duk abin da muka samu sabani ko abin da na saba akan shi da izinin ka innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim ya Allah kana shirye da wannan ga dama hanya mai daidaiciya ya daga cikin kira addu'o'i sai kuma addu'a ta karshe kana yukabbir asharan manzo sallallahu alaihi wasallam yayin kabbara guda goma wa yahmadu asharan yayi alhamdulillah guda goma wa yusabbihu asharan yayi tasbihi guda goma wa yuhallilu asharan yace la ilaha illallah su goma wa yastaghfiru asharan yace astaghfirullah astaghfirullah su goma kuma yace allahumma ighfirli ya Allah gafarta mini wahdini ka shiryar da ni warzuqni ka arzuta ni wa'afi ka yi mini afwa kuma ka bani lafiya asharin su goma yana wadin wannan wa yaqul kuma yace allahumma inni a'udhu bika min ad-diki yawm al-hisabi ashara sallallahu alaihi wasallam kuma yana addu'a yace ya allah ina roƙanka ka tsare ni ina neman tsari a gare ka daga matsi yau bala hisabi ranar da za a yi hisabi matsi na hisabi matsi na ƙididdiga mutum ya ringa roƙa allah allah allahu hasibni hisaban yasira ya allah ka mini hisabi mai sauƙi to menene hisabi mai sauƙi idan an zo kawai a tattara a cece ka idan ka bari aka ringa ƙididdiga nan kayi kaza nan ka ce kaza nan kayi kaza to kullum man nukisha hisab uziba idan ka zo ka ringa maki ƙididdiga wannan to akwai matsala a zo dai ranar hisabi kawai a tattara a ce kawai shikenan to yau ba to shine a cikin sotar inshiqaq da cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to shine hisaban yasira hisabi mai sauki kenan a tattara kawai a ce ka huce allahumma hasibna hisaban yasira ina da annan zamu dakata akwai na ƙarshe ko yana ce allahu akbar talasan zul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azama wannan kenan ta ma tana da cikin addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi a wannan sallah to a takai a ƙarshe wannan addu'o'i da makaranta baki daya suna da cikin addu'o'i wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi idan zai bude sallah yau ayi wannan gobe ayi wannan haka nan ake sassauya su kan mutum ya zo yayi sai ya ce ya yi su gabaki ɗaya in ya haddace su yin su gabaki ɗaya yana iya sa sallar ka ta samu matsala kuma kayi bid'a saboda ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ba yau ayi wannan ne gobe ayi wannan kenan tattanzawa ake yi to kenan sai ayi kokari a iya ko rabi a iya in zan samu ne kuma a iya duka sai a rinka sassauyawa duka abubuwa ne na fatan alkhairi gare mu abubuwa ne wanda kuma alkhairin gare mu zai dawo neman gafara ne na ubangiji kuma da neman alkhairi da dunya da lahira abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi